من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايعك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da janjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta abota masa muna masa godiya Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar GRA a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi a wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma gurgudan abinda Allah madaukaki ya sanar da mu yau wuni na 12 a cikin watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1446 yayi daidai da 12 ga watan 3 2025 a girgin miladiyya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu fadan daidai ya kuma ba mu ikon ake da daidai din cikin yaddar Allah subhanahu wa ta'ala jiya mun shiga suratul isra'i yadda cewa ko aya daya jiyan ba mu samu mun fassara ba amma dai mun fara mukaddima a cikin wannan sura mai albarka suratul isra' wanda ita ce sura ta 17 a cikin jerin surorin alqur'ani dan ka kirgo daga sama da haka insha Allah ta'ala yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya a farkon wannan sura subhanallahi asra bi abdihi laylan
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhanallazi asra bi 'abdihi laylan المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا
a karatun da ya gabata mun ambaci cewa wannan sura ta fi shahara da suratul isra saboda abinda aka bada labari a cikinta na Isra'i da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallama tafiyar da Allah madaukakin sarki ya tafiyar da annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Baitul Maqdisi wanda ake cewa Isra'i to saboda a wannan surar ne kadai aka ambaci wannan Isra'i shi yasa ta shahara da wannan sura suratul Isra' amma a wani samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna kiranta da suratu bani isra'ila saboda abin da ya faru na labarin banu isra'ila wani labarin su na musamman da aka bayar a cikin surar wanda ba a bayar da shi a cikin kowace sura ba a cikin alkur'ani sai wannan surar haka nan ana ce da ita suratu subhana saboda budewa da ta yi subhana da subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina duk da cewa ba ita kadai ce surar da ta bude da tasbihi ba akwai surorin da suka bude da tasbihi amma duka suna zuwa da fi'ili ne yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malik al quddus yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sannan akwai sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi amma subhana ita kade ce surar da ta bude da wannan lafazin da wato suna na masdari na na tasbihi dan haka shi yasa wasu malamai suke kiranta da suratu subhana wannan sura malamai sun tafi akan cewa an saukar da ita ne a makka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hijira daga makka zuwa madina duk da cewa akwai surorin da akwai ayoyin da wasu daga cikin malamai suka toge suka cire suka ce su waɗannan surorin ba ƴan makka bane an saukar da su bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yayin hijira daga makka ne ya koma madina cikin malamai akwai waɗanda suka ce ayoyi guda biyu fadin Allah madaukakin sarki wa in kanu la yaftinunaka anil ladhi auhayna ilayka litaftari alaina ghayra wa idhan lattakhadhuka khalila walaula an thabbatnaka lakatta tarkanu ilayhim shay'an qalila idhan la'adnaka dhayfa alhayati wa dhayfa almamat thumma la tajidu laka alaina nasira suka ce wadannan ayoyi sun saukane bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya koma madina wasu kuma daga cikin malamai suka ce a ayoyi guda hudu ne wannan ayoyin da muka karanta yanzu da su sannan da karin fadin Allah madaukaki wa id qulna laka inna rabbaka hata bin nas wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin nas wa shajaratal mal'unati fil qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira da kuma fadin Allah madaukakin sarki wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira suka ce wadannan ayoyi guda hudu kenan dukkan su yan madina ne wasu malamai suka ce a'a ayoyin da wato suka sauka a Madina ba ma guda hudu bane kade sun kai biyar fadin Allah madaukakin sarki innal ladina utul ilma min qablihi la yutla alaihim yakhruna lil adqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamafqula suka ce wannan ita ce cikon ta biyar in an hada da wadannan guda hudu dukkan su wadannan yan Madina ne wasu daga cikin malamai suka ce ayoyin fa sun kai goma waɗanda duk ƴan Madina ne ba ƴan Makka ba waɗancan biyar ɗin da malaman suka ambata suna ciki amma sun ƙara da wasu guda biyar fadin Allah madaukakin sarki wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila da wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq da kuma fadin Allah madaukakin sarki ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adaba inna 'adaba rabbika kana mahdhura da fadin Allah madaukakin sarki aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr innal qulna qur'an al-fajr kana mashhuda da kuma fadin Allah madaukakin sarki wa ati dhal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabili wa la tubdhi tabdhira suka ce wadannan guda goma dukkan su gaba dayan su ɗan Madina ne akwai wani ra'ayin ma na daban wasu malamai suka ce takwas ne a kuma a jere suke daga fadin Allah madaukaki wa in kanu la yaftinunaka anil ladhi auhayna ilayka litaftari alaina ghayra wa idhan latakhadhuka khalila ne har ayoyi guda takwas a jere suka ce waɗannan su ne ayoyin da suka sauka a Madina sauran kuma duka ƴan Makka ne abinda ke kawowa wannan sabani na malamai wannan ya ce wannan ayar ita ba a Makka aka sauke ta ba a Madina aka sauke ta amma ya yadda surar mafi yawanta ƴar Makka ce abinda ke kawowa wannan wato uslubin ayar ne wasu malamai suke dubawa irin lafazin da aka yi magana da shi yanayin maganar da ake yi sai su ga cewa wannan irin maganar an saba yi ne da mutanen Madina ba a saba yi da mutanen Makka ba to in ga irin wannan salon ya fi kama da maganar da ake yi da mutane bayan sun yi hijira sai su ce to wannan ayat ta fi dacewa a ce a Madina aka saukar da ita ba a Makka aka saukar da ita ba an fahimta ko shi yasa sau da yawa za su faɗi hakan amma sai ga hakan bai tabbata ba domin akwai magana da za ka ga kamar ta yi kama da mutanen Madina ne amma kuma an yi ta ne a Makka dan haka shi yasa da yawa daga cikin wasu ayoyin da za a ce ƴan Madina ne in ka duba sai ga cewa ba su fita daga cikin Makka ba suna nan a cikin Makka kawai dai sun yi kama da irin maganar da ake yi wa mutanen Madina ne dan haka wasu malamai sai suka cire su daga ayoyin Makka suka ce ƴan Madina ne wannan sura suratul isra ko suratul bani isra'ila ayoyinta a wajen malaman Madina da na Makka da na Sham da na Basra a kirgin ayoyinsu tana da aya 110 amma a kirgin malaman Kufa tana da ayoyi guda 111 wannan ma yana daga cikin wurin da ake samun bambance-bambance a wajen malamai zaka samu wani wurin da malami zai ce nan aya ne wani kuma sai ce anan waqafi ne alamar tsayawa ne amma ba aya bace to irin wannan shike kawowa ba wai wata aya ce sabuwa ta karu a wajen wasu ba a'a ayoyin yadda suke a gun wajen haka suke kamar da yanda zaka dauko suratul baqara in ka dauko mushafi da ake ruwayan da yake da ruwayan hafsu zaka ga alif lam mim sai ga an sa aya amma an ka dauko musafin da yake dauke da ruwayan warshu zaka ga alif lam mim waqafi ne ba aya bane to irin wannan bambance-bambancen shine yake faruwa kaman karshen su kaman abin nan suratul fatihatul kitab inna siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin idan kana karatu da musafin hafsu zaka ga wannan wurin babu aya tsakani siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin duka aya ne amma an ka dauke musafin warshu zaka ga siratal ladina an'amta alaihim nan aya ne ghayril maghdubi alaihim waladdallin aya ne ita ma to irin wannan ne ake samun bambance-bambance amma ba wai wani qur'anin ya karu akan da wani bane ko wani kirgin ya karu akan wani wannan sura malamai sun yi magana akan lokacin da ta sauka ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda yana cewa a cikin wannan sura ta banu Isra'ila da suratul kahfi da Maryam yace inna surata bani Isra'ila wal kahfi wa Maryam yace innahunna min al itaqil awwali wa hunna min taladi yace suratu bani Isra'ila suratul Isra'i kenan wal kahfi da suratul kahfi wa Maryam da suratul Maryam innahunna min al itaqil awwali suna daga cikin surorin farko-farko ma'ana suna daga cikin surorin da aka saukar da su farko-farkon saukan alkur'ani wa hunna min taladi yace ni kuma ina daga cikin surorin da na fara mai da hankali na kula da su inji Abdullahi dan Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu abin da ke nuna wannan sura tana daga cikin surorin da ta sauka da wuri ba a karshe-karshe ba wasu daga cikin malamai masu fadan lokacin da sura ta sauka tsakanin sura da sura suka ce wannan sura ta Isra'i ta sauka ne bayan suratul qasas ta sauka kafin suratul yunus ta sauka wato da aka saukar da suratul qasas sai aka saukar da suratul Isra'i daga nan kuma sai aka saukar da suratul yunus kun san saukan jerin surorin alqur'ani fa bayan da suke jere a cikin alqur'anin nan haka aka saukar da su daga fatiha sai aka saukar da baqara ba daga baqara aka saukar da ali imrana daga ali imrana aka saukar da nisa'i ba haka bane Allah madaukakin sarki yana saukar da sura ne lokacin da ya ga daman ya saukar da ita an fahimta ko kuma wani lokacin za a fara saukar da sura sai a bari sai a shiga wata sai an dade kuma sai a saukar da wani ragowar wasu ayoyi na surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake kiran sakatarorinsa masu rubutu sai ya ce ku sanya ayan nan da ta sauka a cikin sura kaza kusa da aya kaza haka ake a lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inna zaka gane sahabban manzon Allah ba karamin aiki suke ba kafin wannan littafin alqur'ani ya zo mana to Abdullahi dan Mas'udin yace suna daga cikin surorin da na fara kiyayewa kuma suka ce ta tsakanin qasas da yunus ta sauka wasu daga cikin malamai suna cewa in a jerin adadi ne ita ce aya ta 50 a wajen sauka yadda in ka jera daga wannan aya suran sai wannan suran daga wannan suran to za a ga cewa aya ce sura ce ta 50 duk da cewa ba lalle ya zama daidai wa daida ba saboda idan muka ce hadithin Abdullahi dan Mas'udin ya ce min al-itaqil awwali tana daga cikin surorin farko-farko da suka sauka in aka ce kuma ta kai 50 tana cikin farko-farko surorin alqur'ani guda nawa ne 114 ko to a cikin 114 yanzu wannan da yazo na 50 da a ce na cikin farko-farko kai ka bar maganar ba ta yi wato ba ta yi daidai maganar Abdullahi dan Mas'udin ba dama wannan ijtihadi ne na malamai wajen yadda su ma suke binciken su gurgurdan ga binciken su ya nuna musu wannan sura da ake ce da ita suratul Isra'i ko suratul bani Isra'ila tana da falololi da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wancan hadisin da muka karanta na Abdullahi dan Mas'udin wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi haka nan kuma al-Imam Ahmad ma ya fitar da shi cikin Musnad hadisin abin nan hadisin Abdullahi dan Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu da yace min al-itaqil awwali wa min al-taladi yana daga cikin abin da ke nuna falalatta sura saboda tana daga cikin farko-farko abin da ta sauka kuma Abdullahi dan Mas'udin yace su ne farko-farkon da nabi da hankali akan su in ba dan ya ga cewa surar tana da wata falala ta musamman ba kana ga zai mai da hankali akai ya bar wasu ba zai maida hankali akan fiye da su ba galibi mutun yana maida hankali akan abin da ya gafa falala ne to wani ya riga shi abin da ke nuna falalar ita wannan sura ya zo a cikin hadisin nan Aisha radiyallahu anha cikin sunan da Imam Tirmidhi da musnad da Imam Ahmad daga nan Aisha Allah gara mata yadda tace kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama la yanamu hatta yaqra bani isra'ila wa zumar tace annabi rahama sallallahu alaihi wasallama baya barci sai ya karanta suratul isra'i da kuma suratul zumar waɗannan surorin na Aisha tace manzo Allah baya barci sai ya karanta su duk lokacin da aka ce baya barci sai ya karanta me yake nunawa kamar ka ce kullun ne yake karanta in aka ce ai wani baya barci sai yayi kaza me yake nufi ana nufin kullun kullun sai ya karanta wato anan Aisha ta ga manzo Allah kamar ya dawoma akan karanta suratu banu isra'il ko suratul isra'i da suratul zumar idan har manzo Allah ya dawoma wajen karanta su lokacin da zai kwanta barci wannan yana nuna lalle akwai wasu falaloli da surorin suke dauke da su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta su a yazo a cikin hadisin Sahal ibn Mu'adh daga babansa Mu'adh dan Anas daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana yaqulu idza ta'azza alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira yazo cikin musnad da Imam Ahmad daga Sahal dan Mu'adh daga babansa Mu'adh dan Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza ta'azza idan abu yayi tsauri idan abu yayi wahala yakan fadi karshen suratul bani isra'ila alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira yace idan abu yayi wahala wasu malamai suka ce ta'azza ma'anarsa shine abin idan abu ya gagara idan yayi wahala wasu kuma suka ce ta'azza ma'anarsa idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman daukaka akan wasu mutane da suka far masa to yana karanta wannan ayar alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira sai dai shi wannan hadithin yana da rauni saboda a cikin isnadin sa akwai ibnu lahiya shi daga malamin sa zabban ibnu fa'i ibnu lahiya kuma a wajen malamin hadithi mukhtalatin wato ya samu matsala domin ibnu lahiya yana ruwaito hadithin sa ne wato daga littafin da ya rubuta hadisan sa rubutawa yake malaman hadisi kala biyu uku ne akwai waɗanda suke rubutawa suke haddacewa akwai waɗanda kuma suke haddacewa kawai ba su rubutawa akwai waɗanda kuma rubutawa suke kadai ba su haddacewa kala uku masu hadda ba rubutu masu rubutu ba hadda masu rubutawa su haddace kala uku to shi Abdullahi yana cikin waɗanda rubutawa suke ba su haddacewa in an ce ba su haddacewan ba kar kai tsammanin wai didim ne gaba daya a'a ma'ana ba su cewa su kyautata haddar ba wai irin naka irin nawa ake nufi ba san ce ba su haddace ba a'a ana nufin cewa ba su cewa su kyautata yanda za su kiyaye ko da littafin ya fita ba su da matsala a'a suna kiyayewa amma sama sama to sai kuma su dogara suna dogaro ne akan rubutun su to sai ya samu matsala sai akai gobara littattafan su sai suka kone to sai kuma yana bayarwa da ka sai yana yawan kuskure tunda bai kiyaye da kyau ba to wannan yasa sai malaman hadisi suka kaurace wa hadisansa wasu daga cikin malamai sun yi wato bin diddigi su ware su ce hadisan da ya faɗa kafin littafin sai kone za mu karba hadisan da kuma ya bayan littafin sa ya kone ba za mu karba ba kenan aka rubu hagarba hadisan kashi uku hadisan da aka ware an ware su wannan ɗaliban sun yi karatu a wajen su tun kafin littafin sai samu matsala ne dan haka duk hadisan da aka samu a gun waɗannan ɗaliban to gangariyan hadisai ne kashi na biyu ɗaliban da suka karatu a wajen su bayan littafin su ya kone su wannan duk abin da suka rubuta a wajen su mai rauni ne wanda kuma aka kasa ganowa shin an ruwaita kafin hadisin sai ko littafin sai kone ko bayan littafin sai kone shi ma duk za su hada shi akan wanda yake mai rauni ne an fahimta ko to shi yasa zaka ga wasu malaman suna ruwaito hadisin sa amma in sun tantance shi kamar Al-Imam Bukhari shi ba ya kawo hadisin Ibnu Lahiya kwata kwata ko wani iri ne ma ba ya kawo saboda takatsantsan na Al-Imam Bukhari Al-Imam Muslim yana rakaltowa yana ruwaito hadisi daga ta hanyar Ibnu Lahiya amma da sharadi baya kawo shi shi kadai in zai faɗa sai ya ce haddathana Ibnu Lahiya sai ya ce wa fulan sai ya jingina shi da wani wato kamar mutum guda biyu ne da Zaidu da Amru Zaidu yana da matsala amma Amru ba shi da matsala to in zaka kawo hadisin sai ka ce haddathana Zaidun wa Amrun kaga yanzu Zaidu ko da shi ko bashi labari ya kai labari an fahimta ko to haka Imam Muslim yake yake ruwaito maqarunun bi ghairihi sai ya hada shi da wani amma sai ruwaito hadisin su tare duk da cewa gashi nan wani lokacin wasu aka iya tantancewa to amma bai yadda ruwaito hadisin fa shi kadai ba to ya ruwaito mu hadisin daga malamin sa ne Zabban ibn Fa'id Zabban ibn Fa'id kuma wajen malaman hadisi shi dhaifi ne mai rauni ne kaga shi yana da matsala sannan malamin sa yana da me yana da matsala dan haka hadisin ya samu me ya samu rauni na dan mana ishara ne a ƙarshen wannan hadisin duk da cewa hadisin yana da rauni da amma ba za mu yi aiki da hadisi mai rauni ba haka ne ko to amma isharar da dane mana a ƙarshen nan dan mu gane irin aikin da malaman nan suka yi mana akan harkar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga Zabban ibn Fa'id in sun zo fada sai su ce dha'ifun ma aslahihi wa ibadatihi haka suke fada suke Zabban ibn Fa'id mai rauni ne duk da cewa mutumin kirki ne mai wani ibada kaga a wajen su zunzurutum ibadarka da nagartarka da gaskiyarka in baka da kwanya ba za ka karɓi magaranka ba an fahimta ko haka kuma duk kwanyarka in aka same ka kai ba mutumin kirki bane aka samu kana ƙarya a cikin labarinka sau daya in aka taɓa samu kai ƙarya to har abada hadisinka ba za ka karɓa ba haka fa malaman nan suka bi kwafkwafi kafin waɗannan hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka iso mana to yanzu haka kawai tsakani da Allah wani ya sha kunun sa mai tsami kawai yazo ya ce mana wai hadisan duk tantama ne wai duk kokonto ne wai duk jita-jita ne to sai me suke nufi da jita-jita wai da ake cewa haddathana fulan an fulan an fulan an fulan anin nabi sallallahu alaihi wasallam wai shine jita-jita wane yace wane ya gaya masa wane yace to ai su magabata in ka faɗa musu hadisi suka ce manzon Allah ya ce sai a ce ai baka zauna da annabi ba gaya mana waye gaya maka kace wane ne ya gaya mu wane shi waye gaya masa wane ne wanan kuma waye gaya masa wane ne da zaran an ji wani dan ruba-ruba a ciki sai a ce hadisi dhaifi haka ake yi ba sai an samu silsila ta inganta wadda babu wani kokonto a ciki yanzu kaman babban malami irin Imam Malik rahimahullah Malik ibn Anas yace maka an nafi maulan Abdullahi da Umar an Abdullahi ibn Umar anin nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan magana ka shaka akanta al-Imam Malik Imam Jadil Hijra yace ya ji magana daga Nafi'u maulan Abdullahi da Umar al-Imam Bukhari cewa yake silsilatul dhahab yace in kana so ka samu sarkar gold shine ka samu hadisin Maliku daga Nafi'u daga Abdullahi da Umar yace gold kenan in kana so ka samu tatacciyar sarka ta gold wanda ba ta zinkewa to shine ka samu irin wannan hadisin to a ka maka irin wannan hadisin a ce maka wai kana tantaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya kacar da mu to kaga duk salahar ka in ka jima sun ce solano salih sai a ce mutumin kirki ne to ba ana gaya maka cewa mutumin kirki ne amma hadisin sa kai ta gazar da shi gashi ba mutumin kirki ne shi amma ana nufin cewa mutumin kirki ne amma fa hadisin sa kai ta ka tsantsan ba duk abin da yake faɗa ne yake zama daidai ba saboda yana da karancin tantancewa yana da karancin kwanya kwakwalwarsa ba mai kaifi bace dan haka kai ta ka tsantsan wajen abin da za ka karba wajen sa Allah ya datar da mu wannan sura da ake ce da ita suratul isra yana daga cikin manya-manyan abinda take dauke da shi da karantarwa tabbatar da annabtakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin za ku ga a farkon surar ma Allah madaukaki ya bude ne da maganar isra'in da aka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan a nuna lallai abinda ya zo da shi daga wajen Allah gaskiya ne saboda girmansa a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ya bashi wannan mu'jiza ta tafiya da aka yi da shi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa baitul maqdis a cikin dare daya tafiyar da ake kwana 40 ana yinta amma a cikin dare daya Allah madaukake ta gudu shi yana daga cikin abin da surar take dauke da shi na karantarwa tabbatar da cewa alqur'ani fa wahayi ne daga Allah subhanahu wataala kuma mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa zaku ga a cikin surar Allah yana kalubalantan duniya gaba daya wallahi inna jama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira ana kalubalantan duniya inda za su taru da aljanu da mutane duk ba za su iya zuwa da kwatankwacin alqur'ani ba wannan sura cike take da bayanin wato mayar da martani akan irin makirce-makirce da soke-soke da mushrikai suke wa sabon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi wannan sura da muka ce suratul isra'i sanannan abu ne sura tana dauke da magana akan isra'i isra'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah yayi da shi domin shine farkon aya ta farko da Allah ya bude surar da ita subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir isra'i da mi'raji yana daga cikin abin da yake tabbatattun abu ne daga al-qur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abin da makiya sunnar annabi suke yawan kai masa hari kafirai in ba ku manta ba sun karyata annabi lokacin da yace an yi isra'i da shi sai ga abin mamaki yau wasu da suke tutuwar tutiyar musulunci su kuma suna bin san waɗancan kafiran su ma suna ganin cewa san ba zai yiwu a ce an yi isra'i da manzon Allah ko an yi mi'raji da shi ba wani abin mamaki don abu ne da alqur'ani ya tabbatar da shi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar da shi idan mutun ya karyata isra'i bayan fadin Allah madaukaki subhanallazi asra bi 'abdihi laylan yace ƙarya ne ba isra'i da annabi ba bai karyata alqur'ani ba ya karyata alqur'ani duk wanda ya karyata alqur'ani a wajen musulmai gaba da kafiri ne dan haka karyata isra'i kafirci ne karara alqur'ani yayi bayanin cewa Allah madaukaki ya tafiyar da annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa baitul maqdisi subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina amma alqur'ani bai tafsilin wato bai dalla dalla da bayanin yayi tafiyar ta kasance ba wannan mun samu ne a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa masu da'awar qur'ani zalla waɗanda su kuma sai da sunnar annabi ba suna da'awar amma sun yadda da alqur'ani su sun yadda an yi isra'i da annabi amma duk bayanin abin da ya faru a isra'i nan ba su yadda da shi ba saboda bai zo dalla dalla filla filla a cikin me ba a cikin alqur'ani ba alqur'ani dai yace an kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa ina zuwa baitul maqdis amma bayanin me ya faru a tafiyar me ya faru a tafiyar wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ta bayanin sa mu ko da muka yadda da sunnar manzon Allah alaihi salatu wasalam zamu kokoto akan faruwar sa ba zamu ba domin mu mun yadda da dukkan abin da yazo cikin alqur'ani da dukkan abin da ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na biyu al-mi'raj shine tafiyar annabi alaihi salatu wassalam daga baitul maqdis kuma zuwa sama wannan shi makiya sunna cewa ma suka yi kai ba ma makiya sunna ba akwai ma waɗanda su suna da awar ma sun yi da sunnar amma sun kore mi'raji sun ce su ba su yadda ba suna ganin su ba su yadda amma suna yadda kuma ma da sunnar amma sun yi da'awar cewa su ba su yadda an yi tafiya da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ana tafi da shi sama ba yaya za a yi wai ya saba wa hankali ya saba wa hankali a ce a tafi da shi har sama sai su rinka daukowa ma hadithin isra'i da mi'raji suna dariya su ce wai an ce kaza abin dariya an ce kaza an ce kaza an ce kaza mi'rajin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya tabbata a cikin alqur'ani dan haka musulmai na gargaru sun yadda da isra'i da mi'raj suratul najmi Allah madaukakin sarki ya ambaci maganar isra'i da mi'raji a ciki wala qadara ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaga al basaru wa ma dagha wala qadara min ayati rabbihil kubra Allah madaukaki yayi bayanin abinda ya faru annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabi ya tafi sama in kai tawili zaka fassara ta wata daban kace mana ai ba haka ake nufi ba aka ce laqad ra'ahu nazlatan ukhra magabata da yawa sun fassara cewa laqad ra'ahu nazlatan ukhra ya ga jibril ake nufi ya ganshi aina a sama inda sidratul muntaha inda jannatul ma'wa a can inda sidratul muntaha take a can kuma inda aljannatul ma'wa take dan Allah ina ne wannan in ba sama ba to kaga in kace mana wannan fassarar kai baka yadda da ita ba to zaka ba mu taka ne yanzu dan Allah akwai hankali a zamanin da muke rayuwa yanzu nan wani ya ba mu fassarar sa mu karba mu bar ta sahabban annabi da tabi'ai da tabi'u tabi'i da mu dauki ta sa ba zai yi ba ba zai yi mu fassarar da sahabban annabi da tabi'ai da atba'ut tabi'ina da waɗanda suka biyo bayan su suka yi mana akan waɗannan ayoyi kai kuma yanzu kace kai baka yarda da tasu fassarar ba kuma kace mu dauki taka fassarar haka ba zai yi ba ba zai yi ba tana tugururu ina ma kai larabci in larabci ne su fa larabawa ne ba su san wani yare ba su larabci sahabban annabi larabawa ne kafin alqur'ani sai kuma larabci suke ba su san wani yare ba sai larabci waɗannan tabi'an galibi larabawa ne atba'ut tabi'ina galibi larabawa ne sun san wannan larabcin sannan ko ba su yi nisa da annabi ba duk lokacin da mutane suke kusa da annabi da su fa alkhairi masu imanin da suke kusa da annabi gurgudun kusacin ku da annabi gurgudun kus alkhairin ku shi yasa sahabbai suka bi kowa tabi'ai suka bi kowa bayan sahabbai tabi'ut tabi'ina suka bi kowa bayan wa bayan tabi'ai haka abin yake tafiya khairun nasi qarni famal ladina yalunakum famal ladina yalunakum dan haka ba zai yi mu bar fassarar da magabata suka yi waɗannan ayoyin suka ce suna nufin mi'raji ne bayan tabbatar abin a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wai ma ka dauka ba su zo a sunnar ba a alqur'anin ma ya tabbata haka dan fadin Allah madaukakin sarki wama ja'anna ar-ru'ya allati wama ja'anna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wa shajaratan mal'unatan fil qur'an wa nukhawwifuhum fa ba'zidukum illa dughyana kabira wannan ayar ma da yawa daga cikin magabata sun ce tana magana ne akan mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da zai kara tabbatar da cewa wato waɗannan ayoyi duka suna magana akan mi'rajin annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda wato kafirai a lokacin da abin ya faru hankalinsu ya tashi suka yi mamakin irin wannan magana suna ganin cewa hankali ba zai dauka ba saboda suna ganin ba zai yi a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai an tafi da shi shu a dare daya daga makka a tafi da shi baitul maqdis kuma daga baitul maqdis a tafi da shi sama suna ganin cewa wannan abu ne wanda ba zai yi ba hadithin isra'i da mi'rajin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadithai ne mutawatirai wanda an ruwaito daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sama da 25 hadisin ya zo ta hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da 25 haka al-imam ibn kathirin ya nakalto a cikin tafsirin sa mai albarka da wasu daga cikin malamai Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yana da rubutu mai kyau da ya fara akan Isra'i da Mi'raj ahadithul Isra'i wal Mi'raj sahihuha min dha'ifiha wato hadisan da suka zo akan Isra'i da Mi'rajin Annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka inganta da waɗanda basu inganta ba ya fara talibul littafi zai tattara dukkan hanyoyin hadisan gaba daya amma Allah bai abin da ya ga dama yana cikin littafin bai kammala ba Allah madaukaki karbi rayuwarsa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani muhaddithul asr babban malamin hadisan nan na zamani da aka ga cewa duk magiya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan zamanin ba wanda suke gaba da shi kamar Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda na faɗa cewa wannan hadisai mutawatirai ne na Isra'i da Mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-Imam al-Bagawi ya faɗa wannan magana a cikin tafsirin sa al-Imam al-Qurtubi ma ya faɗa shima a cikin tafsirin sa al-Imam Ibn Kathir shima ya faɗa a cikin tafsirin sa haka nan dai manya-manyan malamai da yawa sun yi ta nakaltowa cewa wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama na hadisin Isra'i da Mi'raj mutawatire ne wannan zai nuna maka idan mutane suna so su rusa addinin Allah babu ta hanyar da za su biyo ba yanzu in an ce hadisi in mutawatiri ne qat'iyyu thubut ne shi hadisi in mutawatiri ne qat'iyyu thubut ne tabbatar sa ma'ana dahir ne tabbas ne to me yasa za ka gare ta wannan me yasa za ka gare ta in dai ana magana cewa qat'iyyu thubut an yadda mutawatiri ba sun faɗa ba suka ce ai mutawatiri qat'iyyu thubut ne amma a hadithul ahad shine dhanniyyu thubut to wannan hadithin Isra'i da Mi'raj qat'iyyu thubut ne amma kuma masu da'awar cewa hadithi mutawatiri qat'iyyu thubut ne kuma an zo suna gare ta wasu sun zo suna gare ta Allah ya sauka jama'a wajibi kamar yadda na faɗa jiya wajibi akan mu shine mu tsaya mu karatu Allah madaukaki ya kawo mu lokaci da nesa ta zo kusa kuma da ta zo kusan sai ta zama matsala domin da mabarnaci zai ta barnasa ba wanda ya san yana yi a wani lungu amma yanzu mabarnaci yana yi ranar ɗaya duniya za ta gani ai wannan barnan ba tun yau ake yi ta ba amma da mutane ba su sani ba, malamai ne kawai suka san akwai wannan barna, suna gani a cikin littattafai rubuce-rubuce ana yi. Amma yanzu saboda social media da ta zo, barnar da waɗancan din suka yi na bayan shine wasu suke daukowa yanzu, sai a zo a tada kura. Wani kawai yana neman followers ne shi. Shi followers yake nema kawai. Yana so sunan sa ya sanu ne kawai shikenan. Wata magana mai matsala wanda tuttuni magabata sun riga sun tattauna ta. Sai je ya dauko ta kamar wata sabuwar wani sabon bincike ya yi shi yau. Sai ya zo sai ya fada wa mutane. Shikenan mutane kuma su ta ihu. Ai ga wani sabon karatu. Wani sabon karatu. Alhali tsohon karatu ne, tuttuni malamai sun markade shi sun wuce. Saboda haka abin da ya zama wajibi shine a ce ai karatu. A fahimci sunnan nan, don sunnan nan ba a yin da sai da ilimi. Kullum ka fahimci cewa sunnan nan ba a yin ta sai da ilimi, da kumbura baki da kumbura fiska kawai ba zai kai sunna ba. Dole ne a tsaya a yi sunna, a fahimci sunnan nan, kuma a bata kariya. Abinda muka yadda da shi daga cikin shahadar mu, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, cewa annabi Muhammadu dan aikan Allah ne. Wannan abin yana hukunta tasdiquhu fi ma akhbar, gaskata annabi cikin duk abin da annabi ya faɗa. Idan ba za ka gaskata annabi cikin abin da ya faɗa ba, to baka yadda annabi ne na gaskiya ba. Allah ya dace mu. Allah madaukakin sarki a farkon wannan surar yana cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalmar subhana tana nufin sarkake Allah subhanahu wa ta'ala ne, domin malaman suka ce, malaman lugha suka ce ismi ne na masdar wanda yake nuna tsarkakar Allah subhanahu wa ta'ala. Cikin malamai akwai waɗanda suka ce abinda yasa aka bude wannan sura da tasbihin Allah subhanahu wa ta'ala, saboda al'ada ce ta Larabawa. Alkur'ani ko ba Larabe ne? Larabawa idan sun ga abin mamaki sukan ce subhana, suna tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala. To da yake abinda zai zo da shi a cikin wannan surar na mamaki ne tafiyar da Allah madaukaki ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin dare ɗaya. Ya tafi da shi daga Baitul Maqdis, ya tafi da shi daga Baitul Haram Makka kenan zuwa Baitul Maqdis, wannan abu mamaki ne. Shi yasa sai Allah ya bude da subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Wasu malamai suka ce a'a, Allah madaukaki ya kake kansa ne daga ya aiko wanda ba mai gaskiya ba, domin lokacin da manzon Allah ya bada labarin Isra'in sa ai kafirai kare ta ci suka yi, to sai Allah madaukakin sarki da zai saukar da ayar sai ya tsarkake kansa ya nuna musu cewa ai ba zai yiwu a ce Allah madaukakin sarki ya aiko annabi kuma mai kariya ba. Dan haka annabi abin da ya ba su labari gaskiya ne. Ta haka yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa. Kalmar al-isra wanda Allah madaukake ce asra bi abdihi, sukan ce akan ce asra da sara, duk ma'anarsa yana nuna cewa tafiya ce dare, tafiya da daddare. Asra bi abdihi yayi tafiyar da bawansa cikin dare, domin tafiya cikin dare aka yi ta. Wasu malaman suna cewa duk ma'anarsa daya, da asra da sara duk ma'anarsa daya, ma'ana tafiya da daddare. Wasu kuma suna cewa asra tafiyar dare, tafiya a farkon dare ne, Larabawa suke cewa asra. In an ce kuma sara ana nufin tafiya a ƙarshen dare, suka ce shi yasa Allah madaukaki yace wallahi idza yasir, saboda shi a ƙarshen dare ne yake tafiya. An fahimta ko? Wannan tafiyar kuma an yi ta a farkon dare, shi yasa Allah madaukakin sarki zai ce subhanallazi asra bi abdihi, bai ce subhanallazi sara bi abdihi lailan ba. Ya faɗi abda bi abdihi da bawansa a wannan wuri, wuri mafi ɗaukaka, domin yana daga cikin wurin da Allah madaukake nuna girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shine wannan mu'jiza da ya bashi. Ya tafi da shi a cikin dare ɗaya tun daga Masjidul Haram zuwa Al-Masjidul Aqsa a cikin dare ɗaya, tafiyar kwana 40. Kaga kowane abu wato da zamaninsa. In yanzu ne dan an ce an tafi da shi daga masallacin Makka zuwa Baitul Maqdisi a cikin dare ɗaya, dala wani zai mamaki? Saboda a ce a jirgin sama ka tafi da shi. Amma lokacin da yake babu abin da za a yi tafiya sai abin da aka sani da lokacin, hanya ce ta tafiya da raƙuma da dawaki da alfadare, su ake tafiya ana yin tafiya. To irin tafiyar kuma an saba yin da sai an yi kwana 40 da wani abu ana tafiya kafin a yi ta. Sai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya ba da labarin cewa Allah madaukaki ya tafiyar da shi cikin dare ɗaya. Allah madaukakin sarki sai ya ce subhanallazi asra bi abdihi, sarki ya tabbata ga Allah Ubangiji wanda ya tafiyar da bawansa cikin dare, wato bi abdihi da bawansa cikin dare. Kalmar bawan nan suka ce wannan yana nuna babu sunan da yake da girma a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake so Allah ya fada masa kamar ya kira shi bawa, shi yasa anan yace bi abdihi. Har ma malamai suka ce ba ma nan ba, galibi duk inda wani abu na matsayi da ake so a gwada na Annabi sallallahu alaihi wasallama, to Allah madaukaki ba ya kiran sunan Annabi alaihi salatu sai yace abdi. Kamar yadda yake subhanallazi asra bi abdi ana, haka a wajen wahayi yace in kuntum fi raibin
wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fatu bi surah min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin.
Kaga nan a wajen wahayi ne ake magana, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi, in kuna kokonto cikin abin da muka saukar sai yace wa bawan mu, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wurin da abin da yake so Allah ya kira shi shi kamar yace bawan sa, shi yasa shi zai bada sai yace ana abdullahi wa rasuluhu, ni bawan Allah ne manzon Allah ne. La taquruni kama adarat an-nasara ibn maryam inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu, haka yake cewa, yace kada ku wuce iyaka wajen yabona kamar yadda wato nasara suka wuce iyaka wajen yabon Annabi Isa dan Maryamu. Fa qulu abdullahi wa rasulu, ni bawan Allah ne, ku ce abdullahi wa rasulu, ku ce mun bawan Allah manzon Allah. Haka kuma a wajen can wannan ayat da muka karanta na suratul najmi ma da Allah ya fa auha ila abdihi ma auha, kaga sai Allah yayi wahayi wa bawan sa fa auha ila abdihi ma auha, bawan sa yake. To wannan yana nuna girman wato sunan a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Inda akwai wani suna da manzon Allah ya fuso wanda Allah madaukaki zai fada masa, to da irin waɗannan wuraren shi zai gaya masa tunda yace bawan sa, to ba sunan da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake so kamar a kira shi da bawan Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan kuma yake nuna tawadu'un manzon Allah da yaddarsa a matsayin cewa shi bawani na Allah. Annabi bai tabbata awan shi Allah bane, bai taba da'awar shi Allah bane, tunda manzon Allah bai taba da'awar shi Allah bane. Akwai wani wanda zai da'awar shi Allah kuma bai yadda, ba zai yiwu ba. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Allah madaukakin sarki yi duk da cewa asra kalmar tana nuna tafiyar dare, amma duk da haka Allah madaukakin sarki yace subhanallazi asra bi abdihi sai yace laylan. Malamai suka ce to me yasa, tunda dama al-Isra tafiya da dare ne, me yasa aka sake cewa laylan? Wasu suka ce ta'kidi, karfafawa ne dan ka gane da lalle tafiya na dare aka yi ta. Wasu suka ce a'a, abinda yasa Allah madaukakin sarki bayan ya ce Asra bi abdihi kuma yace laylan, suka ce saboda ishara ne zuwa ga kankantar lokaci, shi yasa ya kawo shi na kira. Nakira ce da ta kalili subhanallazi asra bi abdihi laylan, wani dan lokaci cikin dare aka tafiyar da shi, ba wai gaba ɗayan dare ne daga farkon sa zuwa ƙarshe ba, a'a wani dan yanki ne na dare aka yi wannan tafiyar da shi. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Allah madaukakin sarki ya ce ya tafiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallama min al-masjid al-haram, daga masallaci mai alfarma. Malamai suna da magana guda biyu akan wai daga ina ne aka tafi da Annabi alaihi salatu wassalam lokacin da aka yi Isra'i da shi, daga ina ne aka tafi da shi. Wasu suka ce daga ɗakin Ka'aba, saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram. Haka kuma yazo cikin hadithin Abu Huraira, hadithin Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin Hijr, ma'ana yana cikin wannan dan yankin wurin nan da yake jikin ɗakin Ka'aba da ake ce da shi Hijr Isma'il. A wannan wurin ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka tafi da shi zuwa Baitul Maqdis, daga nan kuma aka tafi da shi zuwa sama. Dan haka Allah madaukake ce min al-Masjid al-Haram. Mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama an tafi da shi daga gidan Ummu Hani, yar uwar sayyidina Ali, Ummu Hani bintu Abi Talib, wanda yaya ce ta sayyidina Ali radiyallahu anhu.
da yawa daga cikin malaman tafsiri kuma akan wannan suka karkata suka ce tarihi dai abin da yake nunawa an tafiyar da shi ne daga ɗakin wato gidan Ummu Hani radiyallahu anha suka ce to me ake nufi da min al-masjidil haram in haka ne suka ce shi ai al-masjidil haram baya nuna cewa ɗakin Ka'aba ne kadai suka ce dukkan haramin Makka gaba daya ana ce da shi al-masjidil haram da haka ma da wannan da yawa daga cikin malamai suka fa hujja da cewa dukkan masallacin da yake cikin Makka to yana daukan masallacin ɗakin Ka'aba ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce duk wanda ya salla a masallacin ɗakin Ka'aba za a bashi ladan sallah 100,000 ba to da yawa daga cikin malamai suna cewa dukkan masallacin da yake cikin garin Makka yake cikin haramin Makka wato iyakar ganuwar Makka kenan duk masallacin da yake ciki to ya shiga cikin wannan dan dukka ana ce da shi al-masjid ana ce al-masjid al-haram suka ce shi yasa Allah madaukake yake ce min al-masjid al-haram saboda gidan Ummu Hani shi ma a cikin harami yake nan ma ana ce da shi masjid al-haram wannan kuma shine mafi yawan malamai suka tafi akan sa subhanallahi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa al-masjid al-aqsa shine baitul maqdis masallacin nan dai mai albarka wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabi musulmai yau ya zama na cewa Yahudawa sun kame shi galibi rikicin da kake ji ana ta yi a yankin saboda alfarmar da Allah madaukake aje a wannan wurin ne da girma da albarkar da Allah madaukake sa a wajen to wannan masallaci shine baitul maqdisi an ce da shi al-masjid al-aqsa suka ce saboda nisan sa da dakin Ka'aba wasu kuma suka ce a'a saboda shine masallacin da yafi nisa cikin dukkan masallacin da aka shar'anta a ziyarce su an shar'anta a cikin shari'ar musulunci wato masallace masu muhimmanci da ake so a ziyarce su guda uku ne masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma masallacin dakin Ka'aba sai kuma masallacin baitul maqdis shine masallacin gudu to da yake shine yafi nisa shi yasa aka ce da shi al masjid al aqsa al aqsa yana da fa al ab'ad wanda yafi nisa malamai suna da tattaunawa akan da Allah madaukakin sarki yace min al masjid al haram ila al masjid al aqsa Allah ya tafiyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama daga masallacin dakin Ka'aba zuwa masallaci na baitul maqdis shin manzon Allah da ya je baitul maqdis ya shiga ciki ko bai shiga ciki ba wasu dalilai wasu ruwayoyin hadithan Isra'i da Mi'raji suna nuna kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai shiga ba kamar hadithan Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yana nuna cewa manzon Allah ya shiga har ma yayi sallah a ciki da annabawa amma hadisin Hudhaifa radiyallahu ta'ala anhu yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga ba kuma bai sallah a ciki ba wasu malamai sun yi kokarin jami'in hadithan suka ce da yake lokacin da aka yi Isra'i da Mi'rajin annabi alaihi salatu wassalam da aka dauko shi daga Makka aka kai shi baitul maqdis to zuwansa baitul maqdis da farko bai shiga masallacin ba saboda lokacin yana da wata muhimma da ake so yayi shine tafiya sama dan haka aikin da yake gaban sa kenan dan haka bai tsaya yayi wani abu a masjidin al-aqsa ba ya wuce daga nan aka dauke shi zuwa sama har inda Allah madaukake ga dama ya kai shi to kuma da zai dawo ta baitul maqdis ya sake dawowa sai da ya dawo baitul maqdis sannan aka sake dawo da shi Makka kuma to lokacin da ya dawo a lokacin da ya shiga cikin masallacin yayi sallah tare da annabawa kamar yadda ya zo cikin hadisin Isra'i da Mi'raj wasu masu kawo shubha waɗanda ba su yadda da Mi'rajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun kafa hujja da fadin Allah madaukakin sarki min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa suka ce wannan fa dalili ne karara da ke nuna cewa iyakar tafiyar annabi alaihi salatu wassalam daga masallaci ɗakin Ka'aba ne zuwa baitul maqdis dan Allah ya nassanta min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa tafiyar iyakar ta kare dan haka nassi ne a wajen su in kace an tafi da shi sama to wai kai kare a cikin wannan ayar domin ayar ta ce min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa da yake su suna inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama malamai suka ce yana daga cikin hikimar alqur'ani alqur'ani da yazo magana akan wannan wato hadisa ta Isra'i da Mi'raji abin da ya fara magana akai magana Isra'i ne bai yi magana Mi'raji ba har sai a wani wuri na daban a cikin suratul najmi ko kuma wajen fadin Allah madaukakin sarki wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wa shajaratan ma'unatan fil qur'an a can cikin sura kaga da nisa kenan amma a farkon sura maganar Isra'i akai su suna cewa ai tunda Mi'raji ya fi abun mamaki ya kamata a ambaci Mi'raji ne ba a ambaci Isra'i ba to amma su malamai abin da suka ce in ka kyale sunnar ma dan mu maganar maganar duk bata talo mana ba dan mu maganar mun riga mun yadda kowace zo a cikin alqur'ani ba in ta zo a cikin sunna ai ta ishe mu to amma a cikin alqur'anin ma suka ce ai hikimar da yasa Allah madaukakin sarki ambaci Isra'i anan saboda shi mai iraji yafi abun mamaki kuma ba so ake mutanen Makka su gare ta ba ai so ake su gaskata idan alqur'ani yazo yana so mutanen Makka su gare ta shi ne ko su gaskata shi su gaskata shi yake so dan kare ta shi kafirci ne so ake so musulunta su imani to ya kamata a kawo musu labarin da yafi kusa kusa dan su fara gaskatawa kafin a kai su da nesa an fahimta ko shi yasa sai aka yi musu maganar Isra'i to tun daga Isra'i ma suka ce ƙarya yake yi kamar yadda na yanzu waɗannan suka ce ƙarya ne su haka suka ce Isra'i ƙarya ne suka ce ta yaya zai a cikin dare ɗaya tafiyar kwana 40 a ce a lokaci ɗaya ga lokaci ga lokaci a ce a cikin wannan lokaci har an tafi da shi daga Makka an tafi da shi Baitul Maqdis suka ce ƙarya ne suka ce hikimar da yasa aka fara da Masjidil Haram suka ce wato da Isra'i saboda su yarda a mataki na farko sannan kuma sai a ga musu mataki na biyu amma kaga irin in sai sayyidina Abubakar ne radiyallahu ta'ala anhu so ai ba su da matsala ko wanne za a ga musu domin kaga sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala lokacin da manzon Allah ya tara mutanen Makka ya ga musu Isra'i yace an tafiyar da shi cikin daren jiya daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci Baitul Maqdis kuma suka ƙaryata shi sai suka je suka samu sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ganin cewa wannan labarin yayi girma suna ganin ko shi sayyidina Abubakar ba zai gaskata wannan labarin ba da aka suka je suka same shi suka ce da shi to yau ga mutumin naka ya zo da labarin da kai ma ba za ka yadda da shi ba me ya labarin suka ce yace wai a cikin daren jiya wai aka tafi da shi tun daga Masjidil Haram wai aka tafi da shi har masallacin Qudus kuma aka dawo da shi da a cikin daren sai ji haba kuwa ni da nake gaskata shi akan labarin da yake zuwa daga sama ni da nake gaskata shi akan labarin da yake zuwa daga sama kuma dan an ce an kashi Baitul Maqdis me abun mamaki na waje da ba wani babban mamaki a ciki kaga yanzu wanda yace haka in aka ce masa an yi miraji zai yi mamaki ba zai mamaki ba shi yasa mu ba ma ganin wani abu ne wanda har zai daure mana kai in dai manzon Allah ya ce an yi miraji da shi mu ba ma ganin wani abu daure kai ne to ya ce Allah madaukaki ya koshi mun yadda ya bashi littafi mun yadda ya ce mana akwai alkiyama mun yadda ya ce mana akwai mala'iku mun yadda ya ce mana akwai aljanna duk mun gani ne mun yadda ya ce akwai wuta mun yadda kuma dan ya ce an tabbata shi zama sai wace ba za mu yadda ba ai akwai abun mamaki a cikin wannan duk wanda ya yadda da manzon Allah inda ya gaskata shi to ba wani abun mamaki cikin duk abin da manzon Allah ya faɗa wallahi zai gaskata dan haka Allah madaukakin sarki yayi bayanin Isra'i saboda wai a dan lallaba masu dama-daman ko za su yadda su dan su tsira sai aka kai kuma zuwa ga bada labarin miraji subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Allah madaukakin sarki ya ce masjid al-aqsa yace alladhi barakna hawlahu wanda muka yi albarka a kewayensa Allah madaukaki ya kewaye wannan masallaci masallacin Qudus da albarka iri-iri daga cikin albarkokin da Allah madaukaki ya masa ya sanya wadatar ruwa mai gudana a wajen sannan Allah madaukaki ya sanya waje ne mai yabanya kowane lokaci cikin tsuro fita yake mai kyan zubi haka nan kuma Allah madaukaki ya sanya shi matattarar annabawa duk annabawan Allah madaukakin sarki sun je Baitul Maqdis haka nan Allah madaukaki ya sanya shi wajen saukan mala'iku ai albarkar ta isa iya albarkar a ce manzon Allah ya je sallallahu alaihi wasallam a ce kawai manzon Allah ne ya je kadai ya ishi a ce allazi barakana hawlahu Allah ya ce liyunriyahu min ayatina mun tafiyar da shi ne dan mu nuna masa ayoyinmu daban-daban Allah madaukaki ya nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyi da yawa daga cikin ayoyin da Allah madaukaki nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya nuna masa tafiya kankanin lokaci doguwar tafiya a yi da shi cikin kankanin lokaci wannan ba aya bace aya ce wanda har kaga wasu daga cikin kafirai suka karyata wasu masu rigar musulunci ma sun zo sun karyata ai kaga yana nuna cewa wasu manyan ayoyin Allah ne an fahimta ko haka dan annabawa da ya hada da su iri iri daban-daban a cikin wannan tafiyar da yana daga cikin ayoyin da Allah madaukake nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir lalle Allah madaukake as-sami'u ne mai ji cikin duk abin da kuke fada kuma al-basiru mai gani ne cikin wato duk abin da kuke aikatawa anan malamai suna cewa Allah madaukake ya cika wannan ayar da as-sami'u da al-basir saboda duk abin da mutane suke fada Allah ya tabbatar musu cewa ban na jin ku ba ma'ana da wanda suka gaskata da wanda suka karyata ku fa sani Allah yana jin ku kuma zai muku sakamako dan haka wanda muka gaskata Isra'i da Mi'raji Allah yana jin gaskata wanda muka yi kuma zai bada sakamako wadanda suka karyata Isra'i da Mi'raji Allah fa yana jin ku dan haka dabara ta rage musu ne shiga rijiya arna da suka karyata Allah yana jin su masu rigan musulunci da suka karyata su ma duk Allah madaukake yana jin su kuma kowa Allah zai masa sakamako al-basir kuma Allah yana gani abinda muke aikatawa wanda suka karyata yana ganin su wanda suka gaskata kuma yana ganin su haka nan abu na biyu Allah madaukakin sarki ya rufa da as-sami'u al-basiru suka ce saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tafiyan nan yayi tafiya ne cike da ganin girman Allah madaukakin sarki da roƙon Allah to Allah madaukake yana gaya masa duk abin da yake roƙo yana jin sa sannan kuma al-basir sai ya cika da cewa yana ganin sa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tafiya ne da bai taba yin irin ta ba kuma a yanayin da bai taba yi ba kuma shi kadai kuma akai wannan tafiyar da shi cikin dare to Allah madaukake sai ya cika da cewa shi al-basir ne yana ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma zai ba shi kariya ba abin da zai cutar da shi kuma haka Allah ya kai shi ya dawo da shi ba abin da zai cutar da shi waɗanda suka yi imani suka samu girma a wajen Allah waɗanda suka kafirce suka yi hasara Allah ka sanya mu daga cikin masu imani da dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya yafe mana sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh